Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin daren Juma'a 28 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cewa an sake samun wata mace da ake zargi da tsare wata diyar ranarta na wani lokaci mai tsawo a Kaduna. Za kuma a ji cewa an fara lissafin barnar da ruwan sama da ambaliya suka yi a Jamhuriyar Niger. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Awwal Garba na tafa da rahoto na musamman. Wannan karan kan taron inganta fannin shari'a na kasar Kamaru, wanda shugaba Paul Biya ya jagoranta. Muna tafa da labaran wasanni, to amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a dubban mutane sun tattaru a birnin Washington DC don yin tattakin neman kawo ƙarshen cin zalin ƴan sanda da kuma yin garan bawul a tsarin shari'ar masu manyan laifuka. Tattakin da aka yi wa taken Get Your Knee Off My Neck da Turanci, wanda aka yi a wajen ginin tarihin Lincoln Memorial. Ƙungiyar Reverend Al Sharpton ta National Action Network da sauran wasu ne suka shirya shi, bayan da George Floyd, wani ba Amurka baƙar fata, ya mutu a hannun wani ɗan sanda farar fata a birnin Minneapolis. Jami'in ɗan sandan da ya danna wuyan Floyd da gwiwarsa ne a lokacin da shi kuma Floyd ya yi ta magiya yana cewa baya iya numfashi. Tattakin ya kuma zo daidai da ranar cika shekaru 57 da yin wani tattaki na tarihi akan batun ayyuka da ƴanci da aka yi a Washington, inda Martin Luther King Jr. ya gabatar da shahararren jawabinsa na I Have a Dream. Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya ce yana shirin yin murabus saboda yanayin rashin lafiya da yake fama da ita da ke tsananta. Da yake magana da manema labarai a yau Juma'a a birnin Tokyo, Abe ya ce ya yanke shawarar yin murabus daga mukaminsa tunda yana yawan fama da cutar gyambon ciki, abinda ya yi sanadiyar kawo ƙarshen wa'adinsa na farko a matsayin Prime Minister a shekarar 2007. Abe, wanda da a watan Satumba na shekarar 2021 wa'adinsa zai kare, ana sa ran zai ci gaba da kasancewa a matsayin Prime Minister har sai an zabi sabon shugaban jam'iyya wanda zai zama Prime Minister kuma majalisar dokokin kasar ta amince da shi. Abe dan shekaru 65 da haihuwa ya faɗi cewa ya dade yana fama da cutar gyambon ciki tun yana matashi, kuma ya ce ana jinyarsa a yanzu haka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ya koma mazauninsa a Bamako babban birnin kasar a yau Juma'a, kwana ɗaya bayan da aka sako shi daga wani sansanin soja a Keita. Kwamitin sojan da ke mulki a kasar da ake kira NCSP a takaici ya tsare Keita a lokacin da aka yi juyin mulkin kasar a makon da ya gabata, inda Keita ya sanar da cewa ya yi murabus jim kaɗan bayan aukuwar lamarin. A lokacin da yake tsari, an ba da rahoton cewa Keita ya ce ba tilasta mishi aka yi ya sauka daga kan karagar mulki ba, kuma baya so ya koma, amma yana so a koma wa tsarin demokradiyya cikin sauri. Majalisar Dinkin Duniya tare da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS a baya sun buƙaci a saki Keita, wanda kuma ake kira IDK a takaice. Jami'an kasar Cuba sun ce ana shirin sanya sabon matakin hana zirga-zirgar jama'a da ababen hawa a matsayin wani bangare na kokarin rage yaduwar cutar coronavirus a Havana babban birnin kasar. Gwamnan Havana Ronaldo Garcia Zapata ya faɗa a jiya Alhamis cewa dokar hana fita daga ƙarfe 7 na yamma zuwa 5 na safe za ta fara aiki ne daga ranar Talata mai zuwa. Zapata ya kuma sanar da hana zirga-zirga daga babban birnin na Cuba zuwa wasu lardunan. Ya ce gwamnati za ta sake duba tasirin sabbin matakan bayan kwanaki 15. Kasar Cuba dai ta iya shawo kan yaduwar annobar COVID-19 kusan gaba daya ta hanyar killace waɗanda suka kamu da cutar da kuma gano waɗanda suka yi cutanya da su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga bada rahotanni, kuma za mu fara ne daga Kaduna arewacin Najeriya, inda aka sake samun wata mace da ake zargi da tsare wata diyar ranar ta mai shekaru 13 na tsawon watanni akalla 3. Isa Lawan Ikara gare ka.
Shugabar kungiyar Ummul Khair Foundation Hajiya Maryam Yahaya Sani ce ta jagoranci zuwa gidan da aka kulle wannan budurwa Aisha Shawa a yankin Rigasan dake karamar hukumar Igbi kuma ta yi wa muryar Amurka karin haske.
A gargashin kungiyoyin Ummul Khair akwai kungiyoyi kamar 65 to ɗaya daga ciki wanda take cikin Rigasa sun je kai ziyara ma wasu suka ce bar su biya ta wannan gidan biyawansu ne suka tarar da wannan yarinya a cikin wannan hali. Watan ta uku an kulle ta kuma kwana uku ba a bata abinci ba saboda kati bayan gida. Muna zuwa muka tarar da yarinya a kungurmin kasa an kwantar da ita. Yarinya sai nishi take yi babu ci babu sha babu ruwa sannan banda sanyin da wurin dake da te bayan gida ruwan rijiya mai sanyi aka debo ana kwara mata ana mata sarki da shi. Asali kuma ita matan tana magana tana cewa ita uwar ta ce kuma alhali auren cin amana ne ma aka yi.
Ban gane auren cin amana ba.
Yatta ce suka san yanda aka kora ta a gidanta sannan ita ta auri miji. Amma ita na cikin ta suna kwana a gado daya a tsaftace ita ko ta hada mata yaya biyar har da dan shekara 16 na miji kamar dakin awaki anan aka sa su dukansu
a hoto za a ga wannan kamar wata mata ce ba yarinya ba kuna cewa yarinya shekara ta nawa
yarinya shekaran ta 13 azaba ne da bala'i yasa ta zama kamar kwarangwal in ka ganta babu abin da zaka fitar ba magana shi wannan da ake cewa babban wannan ta shekaran shi 16 a ciki ni ina ganin yarinyan nan fa banda azaban da take ciki ne kamar an lallata yarinyan nan gaba daya.
Tunda dai ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna ta shiga cikin wannan lamari kuma har ma ta mika wa rundunar yan sanda mai gidan da wannan lamari ya faru malami Shehu da matar shi domin a yi bincike. Inji kwamishinyar ma'aikatar Hajiya Hafsar Muhammad Baba.
To an zo an kawo report na cewa akwai yarinya da aka kulle a cikin gida har wajen wata uku. Sai muka ce to na farko abin da ya kamata a yi shine a kai ta asibiti. Sannan na nemi wane ne ya mata irin wannan. Sai aka ce ai mata ubanta ce. A sani shi to uban yana dare aka ce yana dare. Mahaifinta sai yake ce ai ta shekara 10 tana fama da wannan ciwon suna ganin ciwon aljannu ne. Muka ce to kun kai asibiti? Wai a'a wai da dai tsawon shekarun can baya sun kai asibiti amma yanzu ba su kai asibiti ba. Saboda haka tunda kaga mu ma'aikatan mu dama ba mu da ikon bincike. Saboda haka sai muka rubuta ma DPO na can Rigasa saboda su yi bincike kuma idan ya kama ai hukunci.
Ganin irin halin da budurwa Aisha Shehu ta shiga inda ta koma kamar kwarangwal da ya sa gwamnatin jihar Kaduna daukan matakin ganin an hukunta waɗannan iyaye da zaran hukuma ta kammala bincike kuma aka tafi gaban kotu aka tabbatar da wannan batu kamar dai yadda Hajiya Hafsa Muhammad Baba ta tabbatar.
Gaskiya gwamnatin jihar Kaduna ba za ta kyale ba. Akwai doka ta kare haƙƙin yara wanda kuma muna aiwatar da ita saboda haka dole ne a hukunta su domin wannan kaman in an bar wannan yare ta dan ƙara wayansu ɗan kwanaki yana iya zama ajalinta dan kai kanka kaga yanayin da yarinya take ciki saboda haka yana iya zama ajalinta in ko ya zama ajalinta kaga watan kamar kisa ne suka yi da wannan uwar da wannan uban dole ne a hukunta su dole doka ta yi aikin ta yanda ya kamata kuma muna bibiya sai mun tabbatar cewa an gama bincike an kai kotu abinda duk kotu ta zartar to alhamdulillah.
Yanzu dai mahaifin wannan budurwa Aisha Shehu da kuma mai dakin shi wato kishiyar mahaifiyar tan da ake zargin ita kuntata mata rayuwa na hannun hukuma a kulle domin bincike game da wannan batu shi yasa ma muryar Amurka bar samu damar tattaunawa da waɗanda ake zargin ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa daga Najeriya kuma sai jamhuriyar Niger inda aka fara lissafin barnar da ambaliyar ruwa ta yi. Tamar Abari gare ki.
Sakamakon ambaliyar ruwan an samu asara a fannoni daban-daban inda kimanin mutum 45 suka rasa ransu. Mutane 226,500 suka rasa muhallinsu a gidaje 25,800 da 34. Gidan shan magani guda ruwan yayi awan gaba da shi. Ajujuwan makaranta 64, masallatai 24. Bangaren dabbobi an samu asarar kananan dabbobi 4,085, manyan su kuma 110 suka halaka. Ambaliyar ruwan bata tsaya a nan ba. Abin da ya shafi gonaki 2,605 da eka 5,306 na noma suka lalace yayin da rijiyoyi 713 da rumbuna 448 suka salwanta. Wannan lamari ya sanya jama'a cikin halin ni'asu da tashin hankali. Koyaya masana a fannin faruwar bala'i da ambaliya za su fassara wannan iftila'i? Mamadu Ibrahim malami ne a jami'ar da Magaram ga abin da yake cewa.
Lalle dandan da aka yi ya tada mutane hankali sai a ce kamar yanzu dan Niger waje 40 da wani ya da 40 da wani abu sun da su albarkacin bannan ruwa abu akwai tada hankali
kasancewar yanzu haka ana ci gaba da samun ruwan saman ba kakkautawa ko wace irin shawara ce masanan za su bayar
mota lalle mai gina biranen mu bisa kan tsari ayi nisa da gina wurin da ruwa ke kwanci kamar tabkuna munan zari in hadari ya taso akwai wani wuri da cikin garin da bai kamata ba ma kai da kanka karatsa yanzu na dauka ga wannan dan in an yi manyan ruwa ai bai kamata mutun ya dauki riski da yace na iya hujja ba amma mu nan wanda ma suka rasu yawanci yara ne ba wa'annan biyun da suka rasu a nasara idi ba ko na nasara idi akwai yan freedom suka dan ciki ganganci kadan ciki ko albarkacin kayan mutane da ke cikin motar niki amma ni da bai kamata ya shiga wannan ruwan ba jin wa'annan yara yan mata biyun da suka fada gandisli ya kamata a ce mullum muna bada litsaye ga uwayen yara su sa hankali yanzu da jiya ba kansu ce yara suna zuwa wuri wuri suna yawo kenan ya kamata a sa kula haka dan ban ce an sa kula to tunda abin hai an samu wannan hatsarin ya kamata kuma magabata su je su maganin wurin in wani gari za a sa dan arihi ya kamata duk wannan mutum shine kiran da muke ma kamar yan komin da su gyara wurin yanda ko yaron ruwa ya zo yaron yana iya biye huce ko kuma a sa ana iya sa wani committee da vigilance an san wurin kullun ana yin abu da a ce an rasa rayuka kara da ki matakai na kai to kuma babban matakai na dogon zango zan cewa su ne wanda kurun matsara birnin ba yiwa ka gaira girme ka gaira unguwa guda ka ce ba kai kwalba ta ba gada ba yiwa ka tsira tsawo ka kyara unguwa babu da rasa ma ginin yawanci sai ka gani wani foundation din ga yanan ruwa mai gudu hayya hudu foundation din ga ta nan wani ai ko mai gidan bai wani abu nan da shekara uku ka san gashi wada za ta ko ginin wada
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar da wannan rahoton yanzu kuma ga Awwal Garba da rahoto na musamman
shugabannin bangarorin shari'ar kasar wanda ya saba gudanarwa kowace shekara amma wannan karon da ya sai da aka kwashe shekaru uku ba gudanar da irin wannan taron ba kasancewar irin matsalolin da kasar ta jan kullum kamar take fuskanta taron da yi aka musanya da shi ne domin yi wa alƙalan kasar canje-canjen guraben ayyuka da kuma samarwa waɗanda suka kammala karatunsu da bangaren shari'an basu guraben ayyuka wannan ne yasa na hira da Barista Hamza Muhammad domin ya yin fashin baki kan yadda al'amuran nasu na bangaren shari'a ke gudana
wato dai yadda zan faɗi shi wannan abin din a dokan kamaru kowane shekara ne za a rinka wannan taro na bincika maganan shari'a a ƙasan kamaru to shi zamana shi wato shugaban ƙasa baya samun lokacin yin shi kowane shari'a domin shi ne kowane shekara domin shi ne je rinka shugabancin wannan taron din shi ne shugaban wannan taron din to kowane shekara za a rinka yin shi to amma da yake baya da lokaci shi ya zama shi a gajira har shekara uku to a kowane shekara kuma sababbin 'yan shari'a suna fitowa daga
wannan masalan shari'a ko wanda suka je suka karata bangaren shari'a
eh wanda suka yi karatun shari'a wanda suka yi wannan aikin shari'a za su yi suna fitowa kowane shekara
wato alƙalai kenan
to shi ya zama yanzu da aka yi shekara uku shi ya zama wato alƙalai daban-daban na kashi uku suka fito
na shekaru uku
kashi uku kenan to har aka yi wannan taron din domin wannan taron idan an yi shi shine yake fitar da wa'anda za a cire daga nan a kai can wa'anda za su ƙara girma wa'anda za a yi ma shari'a domin duk shari'an ƴan shari'a gaban wannan taro ake yi shi mai ƙasa shi shugaban ƙasa shi ne mai yin wannan taro to shi wanda mai shari'a da za a yi wa shari'a shi kuma ya je da nashi lauya gaban shugaba a yi wannan shari'a din a yi masa nashi a fitar da nashi hukunci haka ne to kaman bana wannan taron da aka yi wato shi ba samu ɗan masu laifuka
ba ba samu manyan laifuka
ba su samu masu laifuka ba ba kai ko ɗaya shari'a ba bana to amma kuma a wannan wato affectation da aka yi yawa an yi shi da yawa wato an shiga gauni dan dauki kaman in ce ma kaman nan dokoci tribunal dokoci duk jijiya guda ɗaya kai aka bari a jijiya wani jangoma da suke nan duk an kakkai su kote na kote na guda ɗaya aka bari
a musu canjin aiki
a canjin
guda ban aiki
gurajin aiki guda ɗaya kai aka bari to shin ce ma duk procurer Duala an caccanja su duka domin idan muka ce procurer Duala za mu suma da na farkon su procurer general
ne shi alkalin alkalai
an cire shi an kai shi Yaounde procurer de la République na grand instance shi ma an cire shi an kai shi wani waje daban
to yanzu ya kaman sauran bangare na kasar Kamaru su ma duk wannan canje-canje
duk canje-canje an yi da kasa ne gabaki daya
to madalla bayan an yi wannan canje-canje to yanzu me kake gani ya gudana tsakanin waɗanda suka sababin shiga sababin fuska kana ga cewa ran shugaba bai yayi adalci a kasar wanda kowane bangare na kasar Kamaru sun samu shiga cikin wannan gudanar da ayyukan shari'a
akwai gaskiya a cikin wannan abin din saboda wato duk canje-canjen da aka yi zaka ga cewa yawanci duk wato yarda matsayinsu yawa yadda matsayinsu ya faru haka kuma aka ba su wajen aikin su daidai
to me kike tani ga yan arewacin kasar Kamaru sun fara kokawa na cewa ba a yi musu adalci ba kan wannan rabon da aka yi na
yan ina ne wannan
yan arewacin kasar Kamaru
to ban san dai dalili ba saboda dama mu yan arewa ba ma da yawa cikin abin din to amma kuma ban san me yasa idan ni dan arewa ne aka tura ni aiki a arewa zan ce ba yi min adalci ba domin abin da take shige yake nan kowana so ne ya zo shashin Duala ko Yaounde to mu kuma shashin mu can suwaye za su yi aiki a can to shi yasa idan an cire ka daga nan Duala an kai ka shashin arewa shi ka kuma ka ringa fishi wai an kai kabila to su kuma inda suke yi wato idan aka ga cewa ka yi zurfi a cikin aiki sha ne a kai ka ta shashin ka
haka
saboda zaka fice makawa ta wannan
dan kai kasan bangaren ka ko to yanzu barista to me zaka fada akan wato wannan abubuwan da shi shugaba bai yi a kasar Kamaru bayan muka duba ga waɗanda suka tafi ritaya ko waɗanda aka musu yanzu gura mu ayyuka bai zai kawo sai ko ba
babu wani matsala da zai faru saboda daidai ne dama dole ne a yi shi kai dai abin da za tambaya a rinka yi shi yadda aka ce a yi wato kowane shekara saboda kai rinka kawo matsala da gaske domin wani za su iya sa shi a waje a shekara guda za ga dai aikinsa ya daidai ko bai daidai ba a iya canja shi ko kuma a kai shi wani abin nan daban to amma idan aka je har shekara uku to shekara uku ai ya riga ya cutar da ja da mutane
to yanzu waɗanda suka samu guraben ayyuka sababbi wani shawara za ka ba su a matsayin ka na tsohon
su san cewa wato shari'a bayan wanda mu muke yi ta nan Allah na ganin mu shi ma to saboda haka duk abin da za ka yi ka nemi ka yi shi saboda Allah saboda ka sa abin din ya yi daidai
wato
a yi adalci abin din kenan domin muna ganin shari'a a ƙasar Kamaru na neman ɓaci saboda waɗannan irin abubuwan din mutum zai ɗauki abu ta baya wato su cin hanci su kaza duk a samu a babbar shi a san cewa abin da muke yi shekara shari'an da ake yi ba na mutane ba ne kawai shi ma na Ubangijinmu ne
to ya kake gani ta bangaren yan siyasa a kasar Kamaru an da ake kame su da kuma mutanen bangaren English tun da dudu a gaban kwace kawo wannan shari'a
wannan kamuwan din kan idan dai doka ne ya ce idan ya bi kan doka idan sun taka doka ne aka je hakan din to wannan ya yi daidai to amma kuma idan akwai cin zuci a ciki to wannan ne bai da kyau saboda muna ganin waɗansu ana kama su saboda maganan siyasa ne su kuma rinka a rinka ratsewa ta bayan shari'a a lokacin babban maganan su maganan siyasa ne saboda an ga za su je za su yi nisa a cikin siyasan din suna albina su abin sha kawo yanzu ƙwariyan shari'a a kulle su to wannan ne wannan bai da kyau
mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru
wasanni a takaice
Hakimi ne shugaban kasar jamhuriyar kamar Mustapha ya yi kokari na mikawa duk zafin yan wasan da yawa alkawari zai mika musu kyautan makamakan gidaje a kasar Kamaru ya cika kuma an bawa waɗanda aka alkawarin bakullan gidajen da aka mika musu kamar yadda ɗaya daga cikin wakilan bangaren gwamnati waɗanda suka gudanar da wannan aikin ya shaida mana Alhaji Amuri Jibo ga abin da ya ce
a mai tsayi na wato mamba daga wannan committee da muka wato gudanar da wannan taro a yau a birnin Yaounde a wannan farfajiya na Palais des Sports na Warda. Committee ne wato wanda shugaban kasa ya bada kyautan gidaje to a wannan kofin duniyar da Kamaru ta taka rawan gani har ta isa wato quart de finale a lokacin ne shugabar kasan Kamaru kenan ya musu alkawarin gida to shi yanzu Allah ya sa aka gudanar da wannan aka ba ma ɗan wasa sama da mutum kusan 22 aka ba su wato cin gidaje kowa daga cikin su domin baya da haka a lokacin ba kasa a kasan bakake a Afrika wanda ta isa wannan matsayi a kofin duniya sanin kowa ne kuma daga lokacin ne wato ita FIFA wato kungiyar ball duniya gabaki daya ta sa Afrika kasashe guda biyar suka samu halarta kofin duniya don da kafin nan kasa uku ne suke zuwa daga kasar Afrika na tafiya kofin duniya to wannan lokacin ne da Kamaru ta taka rawan gani aka kara ma Afrika kasa kuma guda biyu ya kasance zama kasa biyar to a wannan taron kenan aka gudanar yau kenan an ba ma kowa ɗan kullu wasan kullu kyautan gida guda
sirri ne mai ita bakin ɗaya daga cikin waɗanda aka bawa mukullan abin ya faskara mama awal garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
dubban mutane sun tattaru a birnin Washington DC don yin tattakin neman kawo ƙarshen cin zalin ƴan sanda da kuma yin garan bawul a tsarin shari'ar masu manyan laifuka. Tattakin da aka yi wa taken Get Your Knee Off My Neck da Turanci wanda aka yi a wajen ginin tarihin Lincoln Memorial. Kungiyar Rabaran Al-Shaftan ta National Action Network da sauran wasu ne suka shirya shi bayan da George Floyd wani ba Amurka baƙar fata ya mutu a hannun wani ɗan sanda farar fata a birnin Minneapolis. Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya ce yana shirin yin murabus saboda yanayin rashin lafiya da yake fama da ita da ke tsananta. Da yake magana da manema labarai a yau Juma'a a birnin Tokyo, Abe ya ce ya yanki shawarar yin murabus daga mukaminsa tunda yana yawan fama da cutar gyambon ciki, abinda ya yi sanadiyar kawo ƙarshen wa'adinsa na farko a matsayin Prime Minister a shekarar 2007. Abe, wanda da a watan Satumba na shekarar 2021 wa'adinsa zai kare. Ana sa ran zai ci gaba da kasancewa a matsayin Prime Minister har sai an zabi sabon shugaban jam'iyya wanda zai zama Prime Minister kuma majalisar dokokin kasar ta amince da shi. Tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ya koma mazauninsa a Bamako babban birnin kasar a yau Juma'a, kwana ɗaya bayan da aka sako shi daga wani sansanin soja a Keita. Kwamitin sojan da ke mulki a kasar da ake kira NCSP a takaice ya tsare Keita a lokacin da aka yi juyin mulkin kasar a makon da ya gabata, inda Keita ya sanar da cewa ya yi murabus jim kadan bayan aukuwar lamarin. A lokacin da yake tsare, an ba da rahoton cewa Keita ya ce ba tilasta mishi aka yi ya sauka daga kan karagar mulki ba, kuma baya so ya koma, amma yana so a koma wa tsarin demokradiyya cikin sauri. Majalisar Dinkin Duniya tare da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS a bayan sun bukaci a saki Keita, wanda kuma ake kira IBK a takaice.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin, ciki har da cikakken rahoto kan faduwar wani jirgin sama mai saukar ungulu a Lagos din Najeriya, inda har wasu mutane akalla biyu suka mutu, kamar yadda wakilinmu Babangida Jibrin ya yi bayani. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Tatiana gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana shirin, da injiniyan mu na yau, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.